الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi na yabo da jinjina. Zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asaba, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na logo, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna uku ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 2 ga watan 7 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun zo ƙarshen maqama ta 6, wadda ake kiranta da suna Al-Maragiyya. A darasi na jiya mun ɗan yi tuntuɓen halishi akan faɗarsa da yake cewa Al-Karamu tabbata Allahu jaisha su'udika yazina. Lafazin Al-Karam mubtada ne, labarinsa shi ne yazinu. Maimakon mu ce yazinu khabar ne na Al-Karam, sai muka ce fa'il ne na Al-Karam. An gane ku? Kenan khabar ne na mubtada. Mubtada ke shi ne wato Al-Karam. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon maqama ta 6. Qala al-musannif ta 7. قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السابعة البركة إيدية. ما لم الله يجيك أنسى نفدا ونن مقامة تي تبقوي ودى أكدن غنتاتا إزوى ونبرني لغا تكين براني إراك شيني برنين دا أكي كيرنش بركة إيد سكاننسا da birnin Mosul tafiya ce ta farsaki 20, ma'ana kilo 60, wannan mil 60 in kilomita ne kenan 90, kilomita 90 shine yake faɗa. Hakal Harith ibn Hammam, Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala, shi yake faɗa azma'atu shukusa min barqa'id, yake cewa nayi niyyar fita daga birnin barqa'id, wa qad shimtu barqa'idin, alhali naga walkawar walkiyar idi. Lafazin azma'atu bi ma'ana nawaitu, nayi niyya, kamar yadda Imru'ul Qais yake faɗa a cikin mu'allakarsa, afatima mahalan ba'ba hazat tadalluli wa in kunti kad azmati surmi fa ajmili. Shine yace a Fatima, yake Fatima munada ne murakkam. Sai yace mahalan, yace ba a sannu mahalan ba a bahasar tadalluri, ki daina wannan kissa da kike da yanga da kike mu. Wa in kunti kada azma'ati surmi fa ajmili, in har kin kasance kin yi niyyar yanke soyayya da ni fa ajmili, yace ki kyautata mu, ba a haka. To shine yace azma'atu shukusa, nayi niyyar fita min barqaida, wato daga birnin barqaid, wa qadishintu, yace haqiqa naga barqaid, wato walqiya ta idi. Me yake nihi da walqiya ta idi? Shine tsayawar watan sallah. Lafazin shintu min shama ya shi mu shayman ne. Idan aka ce ashayim, shine kallon walqiya, kamar yadda dai Imrul Qais yake faɗa a cikin mu'allaqarsa a ƙarshen ta, ala qanin bi shayni aymanu sawbihi wa aysaruhu ala sitari fa yazbuli. Ashayim wato kallon walqiya kenan. Haka a wata wannan waƙarsa yake cewa nashimu ghuruqal muzni aina masabu. To shine yace wa qadishintu, haqiqa naga barqaid, wato walqiya ta idi, shine ma'ana sallar idi, wata ya tsaya. Fakarihitu rihlata an tilkal madina, sai na kyamaci labtawa gabarin wannan birni. Aw ashhada biha yawm az-zina, sai idan na halarci ranar ado, wato a wannan birni na barqaid. Aw anan kar mu manta ya maimaito a baya, in ma ka bata ma'anar ila an, ko kuma ka bata ma'anar hadda. An gane ku? Aw ashhada ay ila an ashhada biha yawm az-zina, ma'ana bazan bar wannan birni na barqaid sai idan na halarci ranar ado a cikin ta. Yawm az-zina suna ne daga cikin sunayen ranar idi, kamar yadda can cikin suratu Taha Ubangiji ta'ala ke faɗa, qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha falamma adalla bi fardihi wa naflihi. Lokacin da wato idi ya kusanta da farillarsa da nafilarsa. Menene farillarsa? Zakkar kunu, ko mu ce hudda kai, kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, yake faɗa farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitri. Wannan hadisi shi yake tabbatar da cewa zakkar kunu farilla ce. Shine anan yace falamma azalla, lokacin da ya yanzunta, ma'ana ya kusanta, bi fardihi da farillarsa, zakkar kunu, wa naflihi da nafilarsa, ma'ana sallar idi. Wa ajlaba bi khailihi wa rajlihi, wato ya janyo ƴan dawakansa da ƴan ƙafarsa, domin kowanne idi haɗa su yake da waɗanda suke kan ababen hawa da waɗanda suke ƴan ƙafa, haka ake tafiya masallacin idi. Shine anan yace wa ajlaba, shi idin ya janyo bi khailihi, ƴan dawakansa, wa rajlihi da ƴan ƙafarsa. Lafazin rajil jam'i ne na rajil, in aka ce rajil wato ɗan ƙafa. An gane ku? Jam'in sai ka ce rajulun, ko kuma ka ce rijalun, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Kuma haka ce yake fada cikin suratul hajj, wa'adhim fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhahir. Rijalan ay halin suna masu tafiya akan kafafuwansu. Shine yace wa ajlaba idin ya janyo bi khailihi yan dawakansa wa rajlihi da yan kafarsa. Yake fada ittaba'atus sunnah, sai nabi karantarwar baban Qasim annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'in fi lubsi jadidi, game da sanya sababbin tufafi. Sanya sababbin tufafi a ranar Idi sunna ne ga duk wanda yake da hali, kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya sayi wata jabba kikkiawa wadda an kawatar da ita ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma an zo ana tallatawa. Umar ya bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sayi wannan jabba domin ya ringa sanya ta ranar Idi, kuma in an yi baki in zai tarye su manzon Allah ya saka wannan riga a jikinsa. To da yake ita rigar an saka mata alhariri a wajen sakarta, manzon Allah sai yake cewa Umar, ai wanda ke sanya wannan tufafi wanda ba shi da rabo ne a ranar kiyama. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Umar akan shar'ancin yin ado mutum ya sanya sababbin tufafi kyawawa a ranar Idi. Abinda ya hana ya sayi wannan tufa kasancewar a jikinta akwai nau'in tufafin da baya halatta mumini ya sa a rayuwarsa ta duniya. Haka kuma hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata jabba yakan sanya ta a ranar Juma'a da kuma sallar Idi. To dan haka shine anan dai a takaice ce ittaba'atus sunna, sai na bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi lubsi jadidi, game da sanya sababbin tufafi. Wa barastu ma'a man baraza litta'yidi, na fito tare da jama'ar da suka fito litta'yidi domin sallatar sallar Idi. Wa hina lta'ama jam'ul musalla wantazama, a lokacin da taron masallacin Idi ya hadu, wantazama ya tsaru, ma'ana kowa ya kama sahu ya zauna. Sai ya ce wa akaba zihamu bil qabani, wato azziham shine cunkoson jama'a da matsatsarsu. Wa akaba bil qabni, wato ya hadu game da hade fushi. Kasan shiga cikin jama'a dole sai mutum yayi hakuri, wani zaka ga cewa ya matse ka, alhali ba ya matse ka bane ba a san kanshi, abin ne ya kama dole. Ko kaga mutum ya taka ka, kai kana ganin ya taka ka, shi ko bai san ba ma ya taka ka. To shi yasa irin wannan taro na sallar Idi da sauransu dole sai an hade shi. Shine yace anan wa akaba ziham bil kadami, wato cunkoson jama'a sai ya hadu bil kadami game da hade fushi. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Da fadarsa wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Sai yace tala ash-shaykhun fi shamlatayn, wani dattijo sai ya hudo fi shamlataini a cikin wasu mayafai guda biyu waɗanda suke bakaki. Idan aka ce shamla, idan kana so ka gane shamla, ina irin bargon da mutanen Afghanistan da mutanen Pakistan suke yafawa, an gane ku, shi ne ake kira shamla. Mayafi ne ake yin shi mai giza, wanda akan yafa shi domin maganin sanyi da abin da ya kama da haka. Shi ne ya ce, bala a shaykhun fi shamlataini, wani dattijo sai ya hudo wato fi shamlataini a cikin wasu mayafai guda biyu bakake, mahajubul muqlataini, mai shamakancaccen kwayar idanunsa biyu. Ma'ana kinaya ce wato game da makautaka. Shi ne ya ce mahajubul muqlataini, in aka ce muqla shi ne kwayar ido, mahajubul muqlataini abin shamakance ma kwayoyin kwayukan idanunsa. Wa qad itabada shibhal miqlat, tabbas wato ya matsi a karkashin damtsansa wani abu wanda yake kama da zakumi. Idan aka ce al-mikhila shi ne zakumi, wanda in an yanko ciyawa ake zubawa a cikinsa, ai mikhila min al-khala ne. Idan aka ce wannan al-khala wato ciyawa, musamman kuma danyar ciyawa, shi ne ya ce wa qadi itabada, lafazin itabada min al-adud ne. Al-adud shi ne damtse, ma'ana ya matse a karkashin damtsansa. Shibhan mikhla wato wani abu wanda yana kama da zakumi. Wastaqada li ajuzin kasi ilah, ya miƙa wuya ga wata tsohuwa tana janye da shi, yadda ka san fatalwa haka take. An gane ko? Suka ce as-si'ila wato ta matar fatalwa ita ce ake kira as-si'ila, al-ghul ita ce fatalwa. Shi ne ya ce fa waqafa wuqifata mutahafitin, wato sai ya tsaya irin tsayu ma mutane sallama, wa hayya tahiyyata khafitin, wato yayi gaisuwa irin gaisuwa ta mai shaƙaƙƙiyar murya. Lafazin khafit ga yacin cikin suratu Taha, yawma yunfaqu fis-suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra, yatakhafatuna sun kasna suna kashe murya suna kuskus tsakaninsu suna illa bistum illa ashra. Dan haka shine anan yace wa hayya tahiyyata khafit, yayi gaisuwa irin gaisuwa ta mai shakakkar murya. Walamma faraga min du'aihi, lokacin da ya gama addu'ar sa, ajala khamsahu fi wi'aihi, sai ya wuta ya tsotsinsa biyar wato a cikin burgamin sa, ma'ana ya saka hannu cikin burgami ya juya hannunsa. Fa abraza minhu riqa'an, sai ya huddo wasu 'yan takardu, kadu kutibna bi alwani da asbaji, wanda an rubuce su da launi-launi na rini, fi awani al-faragi. In kaga wannan rubutu ka san an yi shi ne a lokacin fatara, lokacin rashin aiki. An ka san wanda bai da aiki shi zai tsaya yana wani zanen banza ya bata lokaci. To wannan zane da aka yi, yadda aka kawatar da wannan takardu, an yi su ne ba lokacin da ke akwai aiki ba, in lokacin aiki ne ba yadda za a yi a tsaya a yi wannan zane. Shi ne ya ce kadu kutibna, an rubuce su bi alwani al-asbagi, wato da kala-kalan shi ne rini. Idan aka ce sibga shi ne rini, ga ya can sibgat Allah wa man ahsan min Allah sibga, fi awani al-faragi, a lokaci na rashin aiki. Idan aka ce al-farag, lokaci wanda yake na fatara, ma'ana lokacin da mutum ba shi da aiki yake da dama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake faɗa, ni'matani maghbunun fihi ma kasirun minan nas, sai yake cewa as-sihhatu wal-farag, fanawalahunna ajuzahul haizabun, sai ya miƙa ma wannan dattijuwa tashi al-haizabun, wadda take masibabbiya mai tsananin makirci. an gane ko in aka ce haizabun tsohuwa wadda ta iya kulla makirci masibar biya kamar yadda can Abdullahi ibn Nasir a cikin littafin sa Addariya yake cewa zi khillataini arubatin husanatin raudul khalil wa haizabunin ilkidi duniya ce yake siffantawa zi khillataini arubatin husanatin raudul khalil wa haizabunin ilkidi ilkidi bi ma'ana musibar biya kenan ya kara wannan akkadawa shine sai yake fada wa amaraha sai ya umarce ta bi anta tawassama zabuna wato ta lura da kiliyan abokin ciniki kenan ta lura da huskar mawadata waɗanda in an ba su takardar wannan ba a tashi hannu wuhi ba an gane ko a dan samu wani abu ko mun ka dauke shi ka san ai haka mawarata suke idan sun shigo cikin jama'a wanda yafi kowa kyawun tufafi wajen shi suke rabawa an gane ko shine ake tsammanin za a samu wani abu to shine anan yace wa amaraha sai ya umarci ta bi anta tawassama zabuna wato ta lura da wato shine abokin ciniki in aka ce zabun kenan kiliyan abokin ciniki jamusa shine zabayi kenan anan me yake nihi da zabun shine ta lura da huskokin mawadata kenan su ya kamata ta fara raba ma wannan takaddu kafin a fi ajekan talakawa lafazin at-tawassul shine ka lura da abu domin ka gane alamarsa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul hijr inna fi zalika laayatin lil mutawassimin sai yace faman anasat nadaya dai duwan yace da ita duwan da ta ga kyautar hannunsa ta sani cewa mutun ne wanda a iya samu agunsa alqat waraqatan minhunna ladayhi sai ta jefa masa takarda gaba gare shi lafazin anasat ga yacen anasa min janibi duri nara inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'alan nari huda shine an gane ko minal inas ne faman anasat duk wanda ta sani nadaye dai wato baiwar hannuwansa daga cewa mutun ne mai kyauta alqat waraqatan minhunna ladayhi sai ta jefa masa takarda wato gaba gare shi alharith yake cewa fa ata hadiyal qadarul ma'tubu ruqatan fiha maktubun wato alqadarul ma'tub alqadarin Allah wanda yake abun ma rarauka amma ba kowa yake ma alqadarin Allah rarauka sai jahili yace fa ata hadi sai ya kaddara mun ruqatan wata takarda fiha maktubun a cikin ta an rubuta laqad asbatu mawqudan bi awja'in wa awjali وَمَمَنُوًا بِمُخْتَالٍ وَمُهْتَالٍ وَمُغْتَالٍ وَخَوَّانٍ مِنَ الْإِخْوَانِ قَالٍ لِي لِإِكْلَالٍ وَإِمَالٍ مِنَ الْأُمَّالِ فِي تَضْلِيلِ أَعْمَالٍ فَكَمْ أُصْلَى بِأَذْهَالٍ وَإِمْهَالٍ وَتَرْحَالٍ وَكَمْ أَخْطِيرُ فِي بَالٍ وَلَا أَخْطُورُ فِي بَالٍ فَلَيْتَ الدَّارَ لَمَّا جَارَ أَطْفَالِي يَا أَطْفَالِي فَلَوْلَا أَنَّ أَشْبَالِي يَا أَغْلَالِي وَأَعْلَالِي لَمَا جَهَزْتُ أَمَالِي إِلَى آلٍ وَلَا وَالِي وَلَا جَرَّرْتُ أَذْيَالِي عَلَى مَسْحَابِ إِذْلَالِي فَمِهْرَابِي يَا أَهْرَابِي وَأَسْمَالِي يَا أَسْمَالِي فهل هر يرى تخفي فأثقالي بمثقالي ويدفيها الرب البالي بسربالي وسروالي أبن ديك الرموشة أجي كنت كدكينا يجي لقد أصبحت موقوزا تبس ناوى يغري إنا أبن من غريوا لفظ موقوزا أنشروش نيدغ الوقف الوقف شيني الدرب بالشدة أنغاني يقول shine a Hausa ake kira mangara ko hankada. Shine can Ubangiji Ta'ala yake faɗa wal munakhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nadihatu wama akala sabu illa ma zakaitu al aya. Shine yace wal mawquza da dabbar da aka mangare ta. Shine yace laqada asbahatu. Yace hakika na wayi gari mawquzan ina abun mangarewa bi auja'in wato da cututtuka. Lafazin auja jam'i ne na waj'in wa auja'in wato da furgice-furgice. Lafazin auja jam'i ne na waj'in. Idan aka ce alwajlu shine alkhawfu walfaz'u warrawu, furgici kenan. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul anfal, innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Sai ka koma cikin suratul hijr, wa nabbihum an bayfi ibrahim idh dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashiruka bi gulamin alim. Shine anan yace wa aujali wato da furgice-furgice. Wa mamanuwan nawayi gari ina abin jarrabawa bi muqtalin da mutum mai takama da nuna isa da jiji da kai. Wa muqtalin wato da mai wayo wanda yake mai dubara. Wa muqtalin wato da wanda yake mai neman yi min kisan gilla. Idan aka ce aligtiyali shine kisan gilla, shine ma'ana ka yaudari mutum, ka lallabe shi, ka fidda shi gefe, ka gama da shi. Shine yace wa mamanuwan nawayi gari ina abin jarrabawa bi muqtalin da mutum wanda yake mai takama da isa da jiji da kai. Inna Allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Wa muqtalin da wanda yake wato mai wayo da dubara. Wa muqtalin da wanda yake mai neman yi min kisan gilla. Sai yace wa kawani wato da mai yawan haɗinci, mace amana. Lafazin khawan sigatul mubalaga ne min khana yakunu khiyanatan fa huwa kha'in. Ga yacin ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allaha min qablu fa amkana minhum. Hakanan akan wazalin khawan yazo, wala tujadil anil ladhina yaqtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sai mu koma cikin suratul hajj, inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Shine yace wa khawani wato da wanda yake mai matukar cin amana, mahaɗinci. Minal ikhwani wato daga cikin ƴan uwa. Sai yace qalili makiyina bi ikilani saboda talaucina. An gane ko? Qalili makiyina, qalil ismu fa'il ne minal ikila. Alikila shine kiyayya, ma wadda aka rabbuka wa ma qala. Li ikilali saboda wato talaucina. Al-ikilali shine wato kankantar dukiya, dukiya ta ja baya. A takaice dai shine talauci. Shine sai yace wa imadin wato da mutum wanda yake mai aibantani minal ummali wato daga cikin waɗanda suke ma'aikata. Fi tabli'i a amali wato game da karkatar da ayyukana. Wa'i imalin da mai aibantawa minal ummali wato daga cikin waɗanda suke ma'aikata. Ummali jam'i ne na amil, kan kowane aiki ana amfani da wannan lafazi. Fi tabli'i a amali, game da karkata wato ayyukana. Lafazin wato tabli'i an ciro shi ne daga wato abbala, shine ma'ana karkata. Don haka hakarkari ake ce masa abdiru saboda karkacewarsa. Wa jam'uhu abla. Sai yace fa kam usla bi azhari, ko asla yasa usli yawa fakam usla to duka dai ba bambanci fakam usli yake cewa so da yawa na kan konu ko kuma usla ake kona ne bi azhali wato da ketace lafazin azhali jam'i ne na zahal ma'ana kita kenan wa imhali wato da talauci an gane ko lafazin imhal talauci an ciro shi ne daga mahal ya gabata a darasi na jiya wato shine dai fari kamar yanda ya faɗa wa mahilun yukhifu marwaci wato tsoratar da jama'a yake ya ciro shi ne daga mahal mahal kenan fari shine yace wa imhali wato da talauci watar hali da yawan bulaguro wa kam akhiru fi bali yace so da yawa nakan yi takama fi balin a cikin tsafin tufafi amma wala akhiru fi bali bana wani tunani na ma a cikin zuciyata cewa tufafi na sahi ne wa kam akhiru wato da yawa yace nakan yi takama in kama fa'ul kin kenan kasra abinda yake nihi takama da jiji da kai fi balin a cikin tsahin tufafi wala akhduru yace kuma bana tunani fi bali a cikin zuciyata yace falaita dahara yace ina ma a ce zamani lamma jara lokacin da ya karkace ya zalunce ni adfali ina ma a ce ƴaƴana gaba ɗaya ya wuce su ana wai ina ma a ce gaba ɗaya mutuwa ta tafi da ƴaƴansa gane ku irin wannan addu'a ba ta dacewa kuma mummunar addu'a ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala bai cika karɓa ma bawa ita walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum shine yace falaitar dahara yace ina ma a ce zamani lamma jara lokacin da ya karkace min al-jawr ni al-jawr bi ma'ana al-mailu anil haqqi wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'ir shine yace falaitar dahara ina ma a ce zamani lamma jara lokacin da ya karkace adfa min al-idfa ne shine guce fitila adfali ma'ana ina ma a ce ya wuce min ƴaƴana gaba daya sai yace falaula anna ashbaliya yace ba dan waɗannan kuyakuyai nawa lafazin ashbal jami'i ne na shibil idan aka ce shibil kuyakuyan zaki an gane ko dan zaki shine ake kira wato shibil idan dan kare ne jirun ake kiran shi kenan su ne ake kira kuyakuyo falaula anna ashbaliya yace in ba dan waɗannan kuyakuyai nawa ma'ana yana nihi kankanan yaransa an gane ko yan ba ni babu yace ibadan cewa su ne a galali wato kukumina wa a'lali kuma su ne wato matsalolina lafazin a'lal jam'i ne na illa ma'ana su ne matsalolinsa lafazin aglal jam'i ne na gullu idan aka ce gullu shine kukumi hannu da ake hadawa zuwa wuya idan an kama fursuna a fagen daga a daure kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa izil aglalu fi anakihim wassalasilu da can kuma inna ja'alna fi anakihim aglalan shine yace falaula ba dan anna ashbaliya cewa kuyakuyai na aglali sune hukumina wa a'lali sune matsalolina yace lama jahaztu amali yace da ban shirya wato gurace na ila alin izuwa dangina wala wali ko shugabana lafazin jahaztu min at-tajhiz ne ga yacin walamma jahazahum bi jihazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi shine yace lama jahaztu amali da ban shirya gurace na ila alin izuwa ga wato sune iyali na dangina wala wali ko wanda yake shugabana. Sai yace wala jarrartu azyali, yace da ban gudanar da azyali wato gezata ala mashabi izlali, a bisa magudanar kaskanci na da wulakanci na. Azyal jam'i ne na zailun, zailun ma'ana giza ta tufafi. Wala jarrartu yace da ban gudanar da azyali wato giza ta tufafi na ala mashabi izlali, a bisa magudanar wato kaskanci na da wulakanci na, inda zan je in nema cewa a taimaka min. Sai yace fa mihrabiya, yace da balbali na aharabi, yace fa mihrabiya, yace balbali na aharabi shine mafi dacewa da ni. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fanadatuhul mala'ikatu wa huwa yusalli fil mihrabi. Sannan ga yacen wa kaffala ha zakariya kullama dakala alaiha zakariya al mihraba wajada inda harizka. Idan aka ce al mihrab shine wato balbali, shine yace fa mihrabiya, wato balbali na aharabi shine mafi dacewa da ni. Wa asmaliya, wato raggana asmali da su ne za su ɗaukaka ni. Lafazin asma mina sumu ne wannan nabiyun, asmal shi kuma wannan kenan tsahin tufafi. Yace fa hal hurrun, shin wai ko a samu wani ɗa na ƙwarai yara wanda zai ga takhfifa athqali, sauƙaƙa mun nauyaye nauyaye na bi misqalin da kilo ɗaya na zinare. Gane ko misqali shine wato kilo kenan, nauyin kilo shine. Yace fa hal hurrun, yace a samu wani ɗa na ƙwarai yara takhfifa athqali, wanda zai ga sauƙaƙa nauyaye nauyayen da suke kaina bi misqalin, game da bani kyautar misqalin, wato shine awo guda na zinare, ma'ana kilo guda. Wa yudifi, ya buce mun, ya buce harra bilbali, wato konar zuciyata. Idan aka ce bilbal zuciya kenan. Kaya ce ya khali al balika bal bal tabil bal bali bal bin nawazal zaltani wal aqlabi zalzal zal, dan darani sai da rani. Yace wa yudi fi harabil bali, wato ya wuce mun kona zuciya ta bi sirbali, wato da wata riga wasirwalin da wando. Qala al haris ibn hammam, al haris dan hammam sai yake fada, falam mastaradtu hullatal abiyat, lokacin da na bujuro wa kaina wannan tufafi na baituka, ma'ana ya bude wannan takadda wanda aka zane, ya karanta abin da yake cikin ta, yace tukutu sai nayi bige ila ma'rifati mulhimiha, izuwa sanin masakinta. An gane ko? Ma'ana nayi bige sai na san wani ne ya saka wannan tufafi na wannan baituka. Shine yace tukutu sai nayi bige ila ma'rifati mulhimiha, izuwa sanin masakinta. Waraqimi alamiha, wato da wanda ya zana zananta. Fanajani alfikru, wato tunanina sai ya gana da ni, ya tabbatar mun bi annal wuslata ilaihi, lalle saduwa izuwa wanda ya saka wannan tufafi ya zana, ya zana zananta. Al-ajuz, wannan tsohuwar ita zata kai. Shine yace fana shani da fikiru, tunani na sai ya gana da ni, ya sanar da ni, ya tabbatar mun bi annal wuslata ilaihi, lalle saduwa izuwa wanda ya saka wannan tufafi na baitukan nan. Al-ajuz ita ce dai wannan dattijuwa. Wa aftani, kuma tunani na ya bani fatawa, bi anna khulwana al-mu'arrif yajuzu, lalle ladan mai sanar da kayan cigiya wanda zai zo cikin jama'a ya ce wa yi yadduwa, shi wanda ya yadda al-munshid ake kiran shi, shi kuma wanda ya tsinta yake sanarwa ya nemi mai kaya ya ba su kayan su, al-mu'arrif ake kiran shi. Shine yace bi anna khulwana al-mu'arrif, lalle ladan al-mu'arrif mai sanar da kayan tsuntuwa ya juzu wato halaka ne. Ga ya can wahul wanul kahin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta maharul bagi wa samanul kalbi sai ya ce wahul wanul kahin. Wahul wanul kahin shine ladan boka kenan abinda ake biyan shi akan bokancin sa. An ambace shi hulwan saboda abu ne wanda ya samu ba tare da wahala ba, minal halawa ne. Sai yace farasattuha sai na dakace ta, inna rabbaka labil mirsal. Farasattuha sai na dakace ta, wa hiya tastaqri as-suhufa saffan saffan, tana bibiyar safun jama'a sahu ɗaya bayan ɗaya. Ga yacin wa sha'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sai yace wa tastawkifu al-aqfa kaffan kaffan, wato tana neman tsiyayar tafukan jama'a tafi bayan tafi. Lafazin al-aquf jami ne na kaf. Sai yace wa ma in yanjahu laha anabun, wahalarta wato bata biya mata bukata ba. Wa ma in yanjahu laha anabun, wahalarta wato bata biya mata bukata ba duk kokarin da take. Wala yarshahu ala yadiha inabun, babu wata ƙwarya ko mu ce wata gidauniya da ta yayyafi akan hannunta, dide da dala ba wanda ya bata. Falamma akadasti idafuha, lokacin da neman tabsasawarta a gun jama'a akada yauyata. Lafazin akada ga yacan wa a'afa kalilan wa akada, asalin kalimar akada an ciro ta ne daga al-kudiya. Idan aka ce al-kudiya, wani dutse ne mai kama da laka wanda mai yasar rijiya yake haduwa da shi lokacin da yake yasa, shine a Hausa ake kiran shi lauye diga. Idan ya buga diga sai ta lauye, sai yayi da kyalle bantalo, to shine ake kinaya da wannan akan kenan wanda ya hana wanda baya bambaruwa. Shine Allah ya ce wa a'da qalilan wa akda, ya bada dan kadan daga cikin abin da muka azurta shi wa akada, kuma sai ya hana sauran gaba daya. Shine yace falamma akadasti idafuha, lokacin da neman tausasawa da take yi a gun jama'a akda ma'ana yauyata. Wa kaddaha maqafuha, wato makiwayar wurin zagayenta, wa kaddaha ya wahaltar da ita. Abat bilistirja, sai ta koma zuwa ga ubangijinta ta nemi tsari ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abat bilistirja sai ta nemi tsari ga alda Allah da fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa malat sai ta karkata ila irja'ir riqa, izuwa mayar masa da waɗannan takaddu. Lafazin ar-riqa jami ne na ruku'a. Wa ansaha ash-shaytanu dhikra ruku'ati, shaytani sai ya mantar da ita tana takadda da ta jefa mu. Falam ta'uj ila ruku'ati, bata karkato ba zuwa mazaunina. An gane ko fi ruku'atin mubarakatin min ash-shajarati anya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Shine yace wa abat sai ta koma ila sheikh, izuwa wannan dattijo, bakiyatan lil hirmani, tana mai kukan hanawar da jama'a suka yi mata. Shakiyatan tana mai kai kukan tahamulaz zamani, wato shine zalunci na zamani, ma'ana zamani ya karkace. Shine yace shakiyatan tana mai kai kukan tahamulaz zamani, wato shine karkacewar zamani, ma'ana da rashin taimakawa da jama'a ba sa yi a yau. Faqala sai dattijan, lokacin da ta dawo masa takardu ya ga komai ba a samu ba, sai ya ce inna lillahi wa ufawwidu amri ila Allah, yace lalle mu gaba ɗayan mu ne zuwa ga nan mallaka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma na miƙa lamarina gaba ɗaya zuwa gare shi. Wala haula wala quwwata illa billah. Thumma anshada, sannan sai ya sabuwa ka. Lafazin wala haula ma'ana babu juyawa gabarin saba ma Allah sai ka kaddara illa bi ismatihi sai da samun tsaro da kariya nashi wala quwwata ay ala ta'atihi babu wani karfi da dubara akan yi masa da'a illa billahi ay illa bi aunillahi sai da taimako da agaji na Ubangiji shine summa anshada sannan sai ya sabuwa ka lam yabqa safin wala musafin wala ma'inun wala mu'inu wa fil masawi badat tasawi fala aminun wala saminu yace lam yabqa safin yace tacicen masoyi fa a yau bai rage ba wala musafin ko wani wanda yake nihin tace soyayya a yau babu shi kwata kwata wala ma'inun yace babu wata mabubbuga ta ruwa wala mu'inu babu wani mai taimako komai ya tsaya yace wa fil masawi a cikin ayyuka na banza su jama'a a yau badar tasawi wato daidaicin su ya bayyana kowa ya zama mutumin banza fala aminu babu wani amintacce a yau wala saminu babu wani abu wanda yake mai tsada tsoho fa ya fusata ana thumma qala laha sannan sai yace da ita ke da tijuwa mannin nafsa guratar da zuciyarki wa idiha imata alkawali ba dai kudi ba sai mun samu eh karki yanke kauna mannin nafsa an gane ko ma'ana guratar da zuciyarki minal munya ne in aka ce munya shine wato guri wanda ya gabata tun a cikin mukaddima wa anilna yake cewa allahumma fa haqiqlana hadhihi almunya wa anilna hadhihi albuya shine yace mannin nafsa ki guratar da zuciyarki wa idiha imata alqawalin za a samu wajma irruqa'a yace tattara takaddun gaba daya wa uddiha qilgamin ita an gane ku qilgamin ita kididdigeta faqalat sai ta fada tace laqad adattuha lamasta'adtuha tun lokacin da na nemi dawowa da takaddun nan gaba daya tace ai tuntuni na kilga suna lissafe su na kilge suna lissafe su amma fa fawajattu yada biyayi sai na samu hannun tozarta kada galat ihdar riqa ta halakar da dayan takaddun dai ta bace lafazin galat ya gabata shine yake cewa wa yake cewa wa an yake cewa wa gawa'il zakrafati an gane ko da yake cewa wannan wa anta asimana minar riwayati fi riwaya ga yacin fadar midaliya da yake cewa daraju kama darajal qurun wa galahum ma galahum wal mar'u ghayru mukhallad shine yace take fada tace kada galat ihdar riqa tace sai na samu hannun tozarta tuntuni ta halakar da ɗaya daga cikin takaddun ma'ana ɗaya ta bace fa qala sai yace ta asallaki ya laka yace ya ke malalaciya yace Allah wadanki idan aka ce laka wato malalaci kenan fa qala sai yace ta asallaki ya laka yace ya ke malalaciya yace Allah wadanki wallazina kafaru fata'asallahum wa adalla a'malahum sai yace anuhuran wa yahkil qanasa wal hibala yace kai cinki yanzu a hana mu horauta kuma a hana mu tarkon mu wal qabasa wad dubala a hana mu dosanar wuta kuma a karbi mana lagwani in ba kira ne ya ci gawayi an gane ko kamar yadda ake fada a Hausa na bikin mata in tai biki baki maida mata ba sai a kulle gawayi a aika miki wai magana ce in ba kira me ya ci gawayi in ma har baki a dora wani abu to abinda aka baki ki dawo da shi ma to shine yace anuhuran wa yahkil qanasa wal hibala yace kai cinki yanzu a haramta mana kwarauta wanda alqanas ya gabata uribu bihal kanisata wal kanisa shine yace wai haƙi yake anuhuran wai haƙil kanasa kai cinki yanzu a hana mana farauta wal hibala wato da tarkon mu shine yake cewa wa hibalatun kullul anami rahimuha min a'ilin mutakaffifin aw usrdi sai yace wal qabasa yanzu a hana mana wato dosanar wuta wadzubala wato da lagwamumu yace inna hala bikisun ala ibala yace ke da tijwa wannan abin da kika zo da shi fa wato ajiwa ce a bisa babban kai an gane ko lalle wata ajiwa ce a bisa babban kai ma'ana bala'i za a yi da musiba idan aka ce abiksu wato ita ce ajiwa wanda in an yi labtu na kan itace sama sai a dan sa wani dan kai a dora shi a sama ko ciyawa in an yi labtunta sai a yi wani dan kulshi sai a dora a sama shine ake kira ajiwa shine kenan abiksu ga yacin fakuzbi yadika wa khuzbi yadika dikfan fadrib bihi wa la tahnas shine kulshi shine yace inna hala bigsu yace lalle wannan wata ajiwa ce ko kace kulshi ne ala ibalatin abusa babban kai fan sa'at tsohuwa sai ta koma da maza ta katassu madrajaha wato tana bibiyar wato hanyarta wa qalat li ukhtihi kusihi shine yace ta katassu ko kuma ga yacin a cikin me yake cewa na fartadda ala atharihima qasasa shine yace ta katassu tana bibiyar madrajaha hanyarta wa tanshudu mudrajaha tana cigiyar wato takaddarta mudraj kenan abinda aka nadi min al-idraj ne watan shudu tana ba da cigiyar mudrajaha wato takaddarta falamma danatini lokacin da ta kusance ni karuntu bir ruqati dirhaman wa qita'atan wato sai na hada ma takaddar wato dirhami guda wa qita'atan da dan wani yanki na kudi ma'ana wasu yan canji an gane ko domin gunta wannan ciccira wato azurfa suke ko zinare su ne a matsayin canji a wancan lokaci bayan dinare wanda yake ko dirhami kirarre kamar yadda muke da canji a yau to su kuma guntattakin wannan ne suke da shi na zinare da azurfa wanda kuma an dora su akan sikeli an san menene nauyin su shine anan kenan a takaicen takaicewa karuntu bir ruqati dirhaman sai na hada ma wannan takadda dirhami guda wa kiratan da wasu yan canji wa qultu laha sai nace da ita irragibti fil mashufil mu'lam in har kina kwadan wannan gugeggen al mu'lam wanda yake abin zanewa ma'ana yana nihi kudi kenan dirhamin kirarran shine yace wa ashartu ila dirham na nuna mata dirhamin sai nace mata kubuhi bisirril mubham bayyana mun game da wannan asiri wanda yake rufaffe an gane ku ga ya mun wai wannan dattijan wani ne wanda kike jinye da shi wa ina abaiti an tashrahi in ku kin kiki bayyana mun to fa kuzili kita'ata karbi waɗannan yan canji wasu rahi juya tafi famalat ila istikhlasil badri timmi wal ablajil himmi wato tsohuwa kai tsaye sai ta karkata izuwa fuddo wata wanda yake cikakke wal ablajil himmi wato da wannan dirhami wanda yake alhimmi an gane ko wal ablajil himmi wato da wannan wanda yake mai haske alhimmi wanda yake dattijo ma'ana a takaice kinaya ce kai tsaye sai ta karkata domin ta fuddo wannan dirhami cikakke kenan ta yi kokarin amshi wannan dirhami da aka sanya mata lada cewa in har ta faɗi wane ne kenan wal ablaj wa yake nihi da an ablaj yana nihi dattijan kenan take nihin ta bayyana shi ta tabbatar masa cewa wane ne wanda kar mu manta ya gabata lafazin al ablaj mai haske kenan alhimmi wanda yake tsohu jawab wa qalat sai tace da shi da ajida laka dina jayayyarka wasal amma badalaka tambayi abin da kake so fastatla'atuha ila ash-shaykh, sai na nemi ta bani labarin wato wannan dattijo. An gane ko? Fastatla'atuha ila ash-shaykh, sai na nemi ta bani labarin shi wannan dattijo wai wane ne, wa baldatihi, wato da mahaifarsa, wa shi'ri, da wannan waka, wa nasiji burdatihi, da wanda ya saka wato mayafinta, da wanda ya saka gwadanta. Ma'ana ta faɗa mu, an gane ko? Shine yace faska qula'atuha, sai na nemi ta bani labarin ila ash-shaykh, ma'ana ainihin shi wannan dattijo, wa baldatihi, da mahaifarsa, wa shi'ri, ta bani labari game da wannan waka, wa nasihi burdatihi, da wanda ya saka gwadanta. Idan aka ce gwado shi ne burgu ko ka ce mayashi. Faqalat, sai ta faɗa ta ce inna sheka min ahali saruja, ta ce lallai wannan dattijo, ta ce fa yana daga cikin mutanen birnin Saruja. Wa huwa alladhi washa shi'ra al-mansuja, shi ne ya zane wannan waka wadda take abin sakewa, kuma shi ne ya kawatar da ita. Minal washi ne washa, ba minal wishaya ba ne. Washa shi'ra al-mansuja, shi ne wato ya kawatar da wannan waka al-mansuja wadda take abin sakawa. Thumma khadafati dirhama khidfatal bashik, sannan sai ta warce wannan dirhami, irin warce wanda yake da shirwa. Thumma khadafati dirhama, sannan sai ta warce dirhamin, wato khidfatal bashik, irin warce wato warce na shirwa, haka ta warce masa. Ga ce illa man khadifa la khadifa fa atba'ahu shihabun saqib, sai yace wa maraqat, ta zarce muruka shamit sahmin rashid, wa maraqat, ta zarce ta fita muruka sahmin rashid, irin fitar kibiya wadda aka halba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada game da khawarij, yamruquna min ad-din muruka sahmi min ar-ramiya. Fa khalaja qalbi anna aba zaidin huwa al-musharu ilayhi, yace sai ya tarso a cikin zuciyata, anna aba zaidin, lalle abu zaidi na birnin Saruja, huwa al-musharu ilayhi, shine ake yi mun nuni zuwa gare shi. Wata ajjaja karbi li musabihi bi nazirihi, wato bakin ciki na da baci raina, wato wuta ta bakin ciki na da baci raina sai ta ruru a cikin zuciyata, li musabihi bi nazirihi, saboda musibar ta samu idanansa, na ganshi a makauci, abin sai bata mun rai. Wa asartu an ufajiyahu, wato sai na zafi cewa nayi masa mamaya, wa unajiyahu, dan na gana da shi. An gane ko? Wa asartu, sai na fifita cewa an ufajiyahu, na mamaye shi, wa unajiyahu, na gana da shi, li a'azuma, dan na jarraba, o da firasati fihi, wato iccen tsinkaye na game da shi, in ga cewa wai tsinkaye na ya dace ko bai dace ba. Yace wa ma kuntu li asila ilaihi, yace ban zamanto ba da zan sabi zuwa gare shi, illa bi takhaddi riqabil jam'i, sai idan na kitar wuyayen jama'a. An gane ko? Illa bi takhaddi riqabil jam'i, sai da sababin ketara wato wuyayen taron jama'a. Almanhi anhu fi shari, hakan kuma an yi hani a shar'anci, mutum ya ringa ketara wuyayen jama'a, musamman a ranar Idi ko a ranar Juma'a, wanda hakan yana ɗaya daga cikin abin da yake zubar da ladan sallar Juma'a. Shi yasa anan yace wa ma kuntu, ban zamanto ba, li asila ilaihi, da na kasa duki zuwa gare shi, illa bi takhaddi riqabil jam'i, sai a sababin ketara wuyayen taron jama'a. Almanhi anhu fi shari, wanda hakan kwa abu ne wanda aka yi hani a shar'ance game da aikata shi. Wa iftu an yata'adha bi qaumi, yace sai na kyamaci jama'a su cutu a sababina, aw yasri ilayya lawmun, ko kuma zargi da Allah wadai wato ya nasu zuwa gare ni. Fasakittu bi makani, yace sai na dakile a mazauni na, na ci gaba da zama. Waja'altu shakhsahu qayda iyani, na maida gangan cikin sa shi dattijan, wato shine da baibayin idona. An gane kallon shi nake bana kaucewa. Shine yace waja'altu shakhsahu, na maida gangan cikin sa qayda iyani shine da baibayin wato idona. Ila anin qabatil quduba, har aka kai lokacin da wato quduba ta cika, ma'ana aka gama. Wa habbatil wasba, wato tashi na jama'a wato ya cancanta, tunda an gama quduba to ai shikenan kowa sai ya tafi gida, saboda dama ai ita sallah ita take gabatar quduba a idi. Shine yace wa habbatil wasba, wato zabura kowa ya tafi zuwa gida sai ya cancanta. Fa khafaftu ilayhi, yace sai nayi sassaka zuwa gare shi. Wata wasantuhu, na lura da shi. Alalati hami jafnaihi, a bisa haɗewar wato kogon idaninsa, ma'ana haɗewar fatar idan, kawai na ganewa ne. Yace fa idza almaiyati, almaiyatu ne Abbas, yace sai ga maka lurata, ashe irin lura ce ta Abdullahi dan Abbas. Wa firasati tsinkayena, firasatu iyasi, wato irin tsinkaye ne na Iyas ibn Muawiya ibn Qurra al-Musadi, yana daga cikin malamai waɗanda suke na tabi'ai, alƙali ne a birnin wato Basra. An gane ku, shi Iyas ibn Muawiya wato alƙali ne wanda Umar ibn Abdul Aziz ya masa alƙalanci a birnin Basra, wanda suna sanya misali da shi Iyas ibn Muawiya a wajen kaifin hankali, wajen kaifin hankali da tsinkaye. Sai yace fa arraftuhu hina idhin shakhsi, sai na sanar da shi kaina a wannan lokaci. Wa athartuhu, na fifita shi bi ahadi qumsi, da ɗayan riguna na, na tube ɗaya na sa masa a jiki. Ga ya can wani usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, sai yace wa ahabtu bihi ila kursi, yace sai na kiraye shi na ce masa zo zuwa gurasa ta, ma'ana zo ga dan wani abinci. Fahasha li arifati wa irfani, sai yayi walwala, yaji daɗi, yayi farin ciki, yayi murna. Li arifati, wato domin kyautata. Ga ya can karmu manta ya gabata awarifi, an gane ko shine yake cewa wa uli ma'arifi awarifi, awarifi jam'i ne na arifa, arifa kyauta kenan. Shine yace fahasha, sai yayi farin ciki, yayi murna, yayi walwala, yayi dadi. Li arifati, domin kyautata, wa irfani, da ganewar da yi mun, da sanin da yi mun. Walabba, da awata rugufani, ya karɓa gayyata ta gurasata. An gane ko, rugufani ma'ana gurasata, minan ragifi ne. Sai yace wamtalaka, sai ya tafi. Wayadi zimamuhu, hannuna shine ragamarsa. Wa dhilli imamuhu, inwata ita ce jagoransa. Wal ajuzu, ita wannan dattijuwa. Thalithatul usafi, thalithatul asafi, wato ita ce ukkun wato murhum. Lafazin asafi jam'i ne na usfiya, usfiya murhu kenan. Shine yace wal ajuzu, wannan dattijuwa. Thalithatul asafi, ita ce ukkun, dutse na ukkun wato murhuna. Warraqibul ladhi la yakfa alayhi khafi, sannan sai mai daku, wanda wato abinda nake boyewa baya koyuwa gare shi, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakfa alayhi shay'un bil ardi wala fis sama, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. To shine anan yace warraqibul ladhi la yakfa alayhi khafi, sannan sai mai dako mai kiwo, wanda khafi duk abinda nake boyewa, la yakfa alayhi, baya boyewa gare shi. falam mastahalasa wukunat, wato lokacin da ya zauni wato dan daki na. Idan aka ce wukuna daki, amma asali wukuna shine shekar tsuntsu, an gane ku, gidan tsuntsu shine wukuna, kamar yadda yake faɗa, wa qad aqtadi wa tayru fi wukunatiha bi munjaridin qaidil awabi di haykali. Shine yace falam mas tahalasa, lokacin da ya zauni wukunati wato dan daki na, ko kace shekata, wa ahadartuhu ujalata mukunati, nazo masa da magaggaucin abinci gwargwadon iko na. Kala li, sai yace da ni ya harisu, yace ya kai haris, amma ana salisu, shin akwai wani mutum na uku tare da mu? Fa kuntu, sai nace masa laysa illa al-ajuz, ba kowa in banda wannan dattijuwa. Kala, sai yace rabu da ita, ma duna hasirul mahjuz, in banda ita to akwai wani asiri abin shamakancewa wanda ba a san wani ya sani. An gane ko, mahjuz min al-hajz ne, ga yacin wannan wahuwal da yake cewa wa ja'ala bainal bahraini hajiza, yace ma duna ha, in banda ita sirrun mahjuzin, akwai wani asiri wanda yake abin shamakancewa, abin karewa kar wani ya sani. Summa fataha karimatayhi, sai ya bude idanunsa. Summa fataha karimatayhi, ga yacin cikin hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, ubangiji ta'ala yake faɗa cewa idan na karbi wato idanun bawana, karimatai abdi yake cewa malahu jaza'un indi illa aljanna, au kama qala, wa qamali abdi jaza'un, yake cewa bawana bashi da wani sakamako a guna idan na karbi idanunsa, wato face aljanna. Hadisin dai nan kusa zaka same shi a cikin babu sabr a cikin riyadus salihin. Idan aka ce karima ido kenan, shine yace anan kuma fataha karimatayhi, sannan sai ya bude idanunsa, wara'arabi tawamaihi, wato ya juya wato tagwayensa, ma'ana kwayar idansa, ya juya ya murza, yace fa iza siraja wajhihi ya idani, sai ga fitilin huskarsa wato suna haskaka, ka annahum alfarqadani, kace wasu taurari ne guda biyu da ake kiransu alfarqadani. Har sai yake fada, sai yace fabta hajtu, sai nayi farin ciki, nayi murna, bi salamati basarihi, game da kubutar idanunsa, cewa bai makauce ba shi. Wa ajibtu min gara'ibis siyarihi, yace nayi mamaki matuka game da bakin siyarihi, wato wannan al'adar tashi da wannan dabi'ar tashi. Siyar anan jam'i ne na sira, sira kar mu manta ya gabata tana zawa a ma'anar ada da dabi'a, sanu'iduha sirata halula. Shine yace wa ajibtu nayi mamaki min gara'ibis siyarihi, game da waɗannan bakin al'adun shi da ɗabi'unsa. Walam yulqini qararun, yace zama bai same ni ba. Wala qawa an istibarun, ɗaukan hakuri da jimiri, yace bai meka mun wuya ba. Hatta sa'altuhu, sai da na tambaye shi, nace ma da aka ila ta'ani, me ya kai ka izuwa makautaka ta da gangan, ma'asairika fil ma'ami, tare da tafiyar da kake fil ma'ami a cikin dazuka waɗanda suke ungurman daji, ma'asairika tare da tafiyar ka fil ma'ami a cikin dazuka, wajaubika da yadda kake sarewa almawami, wato su ne dazuka wato da tafiya. Lafazin alma'ami suna ne wanda yake na jeji, amma jeji wanda yake sahara bai makautar da lebinsa, wanda zaka rasa ma ina kake dosa shi. Haka nan almawami wato kungurmin daji, shine yace ma'asairika tare da tafiyar ka fil ma'ami a cikin wato kungurmin jeji, wajaubika da yadda kake yanki kake sare almawami wato dazuka da tafiya, wa igalika da yadda kake tsadadawa fil marami, game da abin neman ka, fatazahara billukuna, wato sai ya bayyana ina ta da gangan. An gane ko allukuna ya gabata shine yake cewa yake cewa Allahu kama nahmaduka ala ma asbaghta min al-ata'i wa asbalta min al-ghita'i wa na'uzu bika min sharrati al-lasani wa fudul al-hadari kama na'uzu bika mimma arrati lakani wa fuduhi al-hasari. Allakan shine ma'ana, wato idina shine allukuna kenan. Me yin ta sai a ce masa al-alkan shine. Anan yace fatazahara, sai ya bayyana billukuna game da idina ta da gangan, wata shagala wato ya kula billukuna, wato game da hadidiyar abin da yake gaban sa na gurasar da na kawo masa. Hatta idza qaba wadarahu, har aka kai lokacin da wato ya biya bukatar sa. An gane ko ga yacin cikin suratul ahzab, falamma qaza zaidun minha wataran zawajnaka. Hatta idza qaba wadarahu, lokacin da ya cika bukatar sa ya biya, ata ara ilayya nazarahu, wato sai ya kwara min dibi, wa anshada sai ya sa waka. Walamma ta'ama ad-dahr wa huwa abul wara al-rushd fi anhaadihi wa maqasidi, ta'amaytu hatta qila inni aku ama wala garwa an yahzul fataha wa walidi. Yace walamma ta'ama ad-dahr, lokacin da zamani ya makauce, wa huwa abul wara, kinayar zamani ku abul wara suke ce masa. An gane ko lokacin da ya makauce anil rushidi, gabarin shiriya, fi anha'ihi, a cikin sasanninsa, wa maqasidihi, da manufarsa. Yace ta amaitu, don haka nima sai na yi makauta ta da gangan. Hatta kila, har aka ringa ce da ni inni aku ama, wato kai makaho. Wala garwa, yace ai ba mamaki an yi hazul fata hazuwa walidi, wato da wato ya dabranci irin dabranta ta mahaifinsa, ai ba abun mamaki bane, wato a ce wato da yayi kama da mahaifinsa. Kamar yadda Hausawa suke faɗa, barewa ba ta gudu danta yayi rarrahe, tunda zamani ya makauce, to ai ni ma sai in yi makautaka ta da gangan. Daman ai shi zamani kinaye da suke masa abul wara, to ni ma kuma ina daga cikin jumullar wara, dan na kwaikwayi babana, to menene laifina? Shine yace walamma ta'amad dahu, lokacin da zamani ya makauce, wa huwa abul wara, wanda shi zamani kinayarsa abul wara, ya makauce anil rushdi, game da shiriya, fi anha'ihi, wato a cikin kenan sasanninsa, anha kenan kamar hanyoyi, shine yace wa maqasidihi, da manufofinsa. Ta'amaitu, yace ni ma sai na makauci makautata da gangan, hatta kila inni aku ama, har aka ringa ce da ni makaho. Wala garwa, yace ba mamaki, ai ba abun mamaki bane, an ya hazuwan fata hazuwa walidi, wato da ya zamanto ya dabranta irin dabranta ta mahaifinsa. Thumma qala li, sannan sai yace da ni, in haq ila al-muqda, tashi mu shiga kuriya. Idan aka ce al-muqda ita ce kuriya, an gane ko ai in an yi falo kuma akan yi dan daki a cikinsa, wanda a Hausa dai ake kiran shi kuriya, shine yace in haq ila al-muqda, tashi mu shiga kuriyar daki. Fa'atini bi gasulin, yace zo min da sabulu, yaruku sabulin da ke yaruku darfa, sabulin da ke kayatar da gani, wayunkil kaffa, kuma sabulin da ke tsaftace tafin hannun mutum, ya gusar da dukkan wani rumu, wayunaimul bashara, kuma sabulin da yake ni'imta fatar jiki, wayu'addirun nakha, wanda yake kamsasa, wato shakar kamshi. Idan aka ce annakha shine wato kanshin abu, wayu'addirun nakha, wato wanda yake kamsasa annakha kenan baki, ya zamanto bakin mutum ya ringa kanshi, waya shuddul lissa, kuma wanda ke karfafa al-lissa wato dada shi wa yuqawwi ma'idda ma'idda wanda ke karfafa kuma uwar hanji wayawa wa yuqawwi ma'ida an gane ko wa yuqawwi ma'ida wanda ke karfafa wato uwar hanji waliyakun nadhifa dharfi wato ya zamanto mai kikkiawan wato kwali kwalinsa ya zamanto kikkiawa ne arijal arfi mai tashin kanshi fatiyar dakki saban nikawa na'imar sahaki mai lubuikin nika ya zamanto taushi ne wannan mai taushi ne lubui shine yace na'imar sahaki wato mai lubuikin nika ya hasabuhu lamisu darura wanda mai shafa wato zai zaci cewa wannan turaren ne wanda ake kiran shi darura an gane ko darura wani turare ne wanda yake ya kai matuka a wajen tamshi yadda ake nike shi waya khaluhu nashiku mai shaka ya zaci cewa kafuran kafur ne waya khaluhu nashiku kafuran shine yace mai shaka waya khaluhu ya zace shi kafuran wato kafur ne ga yacin cikin suratul insan yake cewa kana mizajuha kafura sai yace waqarun bihi khilalatan yace ka hada mun da aswaki naqiyatan asli wato mai tacaccen asali kenan al-arak mahabubatal wasli wanda yake abun soma saduwa aniqata shakli mai kayatacciyar kama mada'atan ila al-akli aswakin da in ka ganshi zai kai ka zuwa cin abinci ma'ana ka ci abinci dan dai ka goge bakin ka da shi lahana hafatu sabbi aswakin ne yake da rama irin ta mai bege an gane ko karka kamun aswaki ka kabra a wanda yake mai rama rama irin ta as-sabbi wato shine mai bege wasaqalatu al-adbi wato da gogewa irin ta kan sakali ya zamanto gogegge ne wa alatul harbi wato da makamin yaki kenan ya zamanto kenan gugar shi irin guga ce ta kan sakali ya zamanto gogegge kuma guga irin ta makami wanda yake na yaki yace wa ludunatil gusni ar-rabbi wato da taushi na irin reshi reshi wanda yake danye idan aka ce duduna shine ma'ana rangwada yadda danyen reshi zaka ga yana lankwasawa to shi ma aswakin ya zamanto haka shine yace wa duduna da laudi na al-ghusnir radibi wato reshi wanda yake danye qala al-haris yake cewa fana habtu fi ma amara sai na sabura domin na zo masa da abin da yayi umarni li adra anhu al-gamara wato danna ije masa wato rumu an gane ko wanda ya dauda da hannunsa ya bata hannunsa shine yace li adra anhu al-gamara wato danna ije masa rumu lafazin adra karmu manta ya gabata wa yadra anha al-azaba sai yace walam ahim yace ban zaci ila annahu qasada an yakda'a wato cewa shi wannan dattijo yayi nihin ya yaudare ni bi idkhali al-mukhda game da shigar da ni da yayi cikin guriya an gane ko ban yi zatan cewa yaudara ta ci zai wala tadhannaitu yace ban yi zatan annahu sakhira min ar-rasul cewa yayi izgili game da dan aike da yace in je in zo masa da wannan sabulu da kuma wannan aswaki yake cewa wala tadhannaitu ban yi zatan annahu sakhira cewa yayi izgili min ar-rasuli game da dan aikensa istidai'il khilalati wal rasuli game da neman zo masa da aswaki da sabulu falamma uttu bil multamas lokacin da na dawo da abin da ya nema fi aqrabi min rashin nafasi a cikin abin da yafi dawowar lumfashi wato gaggawa idan aka ce annafas wato shine lumfashi an gane ko amma in aka ce annafsu rai, wanda asalin annafsu dama minal wannan suna ne na addam, jini, wanda jiki baya rayuwa sai da jini, kamar yadda as-samau al yake cewa tasilu ala haddi zubati nufusuna walaysat ala ghayri zubati tasilu, tasilu ala haddi zubati nufusuna, nufusuna ay dima'una. In aka ce annafsu rai, asalin annafsu kenan jini, an gane ko? Sannan kenan in aka ce annafasu bi fathil fa shine lumfashi, shine yace falamma udtu, lokacin da na dawo bil multamasi, game da abinda ya nema fi aqrabi min rajin nafasi, a cikin abinda ya fi dawowar lumfashi gaggawa, wajadtu aljawwa qad khala, sai na samu sasannin daki tun yawo hinta bakkowa, washeika washeikata kada ajfala, dattijo da wannan dattijuwa kada ajfala yace tuntun sun gudu, fastashantu min makrihi gababan, yace sai na kunnu da fushi, wato saboda makircin sa, an gane ko? Fastashantu sai na kunnu gababan, wato game da fushi, min makrihi saboda makircin sa, wa awgaltu fi isrihi, nazurfafa game da bin sawun sa ɗalaban dindima, wa awgaltu nazurfafa fi isrihi game da bin sawun sa ɗalaban dindima, fakana sai ya zamanto kaman kumisa filmai, kamar mutumin da aka dirmiya a cikin ruwa cikin teku, au urja bihi ila ananin sama, ko kuma aka hau da shi zuwa sasannin sama, ma'ana babu shi yayi batan dahu, kamar yadda ake cewa an neme shi sama da ƙasa an rasa, shine yace fa kana sai ya zamanto kaman kumisa fil ma'i, kamar wanda aka dirmi yadda shi cikin teku, aw urja bihi ila ananis sama, ko kuma aka hau da shi zuwa sasannin sama. Lafazin anan shine inda ganin mutum yake hangowa a cikin sama, kamar yadda yazo a cikin hadisi, ingantacce hadisi ne al-Qudsi, Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.